Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Juma'a 2 ga watan Oktoba a shekarar 2020. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada umarni a sake bude makarantun sakandaren hadaka da ake kira Unity a fadin kasar. Muhammad Ari, malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna, ya ce
alhamdulillah gaskiya labari ne mai dadi amma kuma dole a dauki matakai domin gaskiya yasu kuma suna zaune a gidaje ba aikin komai ya wuce ya wuce da ba kai rubu gaskiya yana da kyau da aka fada sa wannan matsayin ko dai Allah shike karewa amma dole ya kamata a ci duk an dauki matakai da kar kuma za a kai yara ko ga jama'a gaba da cikin halaka
a kudu maso gabashin Najeriya kuwa kungiyar Fulani makiyaya ta miyar ta Allah ta ce ba a yi wa Fulani makiyaya adalci ba biyo bayan wata zanga-zanga da wasu mata suka yi a jihar Ebonyi a farkon wannan makon. Muna tafi da wannan rahoton. Bayan haka za mu kawo muku rahoto na musamman daga ƙasar Kamaru da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Da kadan kawai ya fi wata guda a fara zaben shugaban Amurka, sai gashi Donald Trump ya sanar da sanyin safiyar yau Juma'a ta shafinsa na Twitter cewa shi da matarsa Melania Trump sun kamu da cutar coronavirus kuma sun fara kebe kansu. A martanin da ya mayar, mataimakin shugaban kasa Mike Pence ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ni da matata Karen muna mika sakon addu'armu ga manyan abokanmu shugaban Amurka da uwar gidansa Melania Trump. Mu da miliyoyin Amurkawa a fadin kasar muna musu addu'ar samun cikakkiyar lafiya. Allah ya albarkaci shugaba Trump da uwar gidansa Melania. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden wanda ya muhawara tare da Trump da yammacin ranar Talata a garin Cleveland dake tsakiyar yammacin Amurka yace gwajin da aka yi masa zuwa safiyar yau Juma'a ya nuna ba shi da cutar. Sannan ya nika sakon fatan alkhairi ga Trump da matarsa ta shafin Twitter. Yace ni da Jill muna mika sakon jimaminmu da addu'ar samun sauki cikin gaggawa ga shugaba Trump da uwar gidansa Melania Trump. Za mu ci gaba da yin addu'ar samun lafiya ga shugaban da iyalansa. Dukkanin manyan kasuwannin hannayen jari na Amurka guda uku sun yi kasa a yau Juma'a. Sannan kuma kasuwannin hannayen jarin Asiya da Turai su ma sun yi kasa bayan da shugaba Donald Trump ya sanar da cewa shi da uwar gidansa sun kamu da COVID-19. Kasuwar Dow Jones da S&P 500 sun yi kasa da kashi 1.2 yayin da Nasdaq ta yi kasa da kashi 1.6. Hakan na nuna alamun cewa za a samu faduwar farashi lokacin da aka bude kasuwanni a Amurka. A hada-hadar fataucin kayayyaki kuma ana sayar da danyen man Amurka a dala 37.57 kasa da kashi 2.97. Sannan ana sayar da danyen man Brent a dala 39.80 kasa da kashi 2.76. A Asiya kuma kasuwar hannun jari ta uku a girma a duniya Nikkei ta Japan ta rufe da kashi 0.7. Wani alkali a Burtaniya zai gabatar da matsaya a ranar 4 ga watan Janairu kan ko za a mika wanda ya kirkiro shafin WikiLeaks Julian Assange ga Amurka don fuskantar tuhuma ciki har da leken asiri. Alkalin kotun gunduma Vanessa Baretsa ce ta bayyana hakan a kotun Old Bailey dake London bayan shafe kusan makonni 4 ana sauraron karar. Amurka ta bukaci a mika mata Assange haifaffen kasar Australia kan tuhuma 17 na leken asiri da tuhuma daya na amfani da kwamfuta ta hanyar bayanan sirri na WikiLeaks a shekarar 2010 da 2011 na dubban sirrin Amurka waɗanda suka shafi yaƙe-yaƙe a Afghanistan da Iraki. Wasu gungun masu zanga-zanga sun taru a gaban kotun don nuna goyon baya ga Assange. Bayan an ɗage zaman kotun, Stella Morris, matar da Assange zai aura kuma uwar ƙananan yaransa biyu, ta yi kiran da a sake shi. Shugabannin kasashen Amurka da Faransa da Rasha a jiya Alhamis sun yi kiran da a gaggauta kawo ƙarshen faɗan da ake gwabzawa tsakanin dakarun Armenia da na Azerbaijan kan wani yanki na Nagorno-Karabakh. Mummunan faɗan ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a yankin Caucasus da kudu cikin 'yan kwanaki kawai ma. Muna makokin rasa waɗannan rayuka, sannan muna miƙa ta'aziyarmu ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da waɗanda suka ji raunuka. A cewar shugaba Donald Trump da shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma shugaban Rasha Vladimir Putin a wata takardar bayani wadda aka fara bugawa a wani shafin intanet na gwamnatin Rasha a jiya Alhamis. Takardar bayanin ta kara da cewa, muna kiran da a gaggauta tsagaita wuta tsakanin sojojin da ke yaƙi. Muna kuma kira ga shugabannin Armenia da Azerbaijan da su himmatu ga komawa kan teburin shawara ba tare da ɓata lokaci ba, da kyakkyawan niyya kuma ba tare da gindaye wani sharaɗi ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Tarayyar Najeriya a ta bakin ministan ilimin kasar Adamu Adamu ta ba da umarnin a sake bude makarantun sakandaren hadaka da ake kira Unity Schools ranar 12 ga watan nan na Oktoba. Bayan da aka rufe makarantun a fadin kasar sakamakon annobar coronavirus. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton daga birnin Tarayya Abuja.
Ministar Ilimi Adamu Adamu ya bayyana cewa bayan daukar matakin rufe makarantu na tsawon lokaci, gwamnati ta tuntubi dukkanin masu ruwa da tsaki a fannin ilimi da suka hada da shugabannin makarantun firamare, sakandare, kwalejojin hadaka, kwalejojin ilimi da fasaha, jami'o'i da dai sauransu, tare da fitar da jadawalin yadda al'amura za su kasance domin kare daliban Najeriya kafin gwamnati ta cimma matsayar sake bude makarantun sakandaren hadaka tare da bawa sauran makarantu damar tsayar da ranakun da za su sake da ayyukan karatu tare da bin ka'idoji da gwamnati ta gindaya domin kare lafiyar dalibai a yayin gudanar da ayyukan su.
Having taken that painful decision in the initial stages, government has not rested on its oars in the areas of consultation with stakeholders, putting together guidelines for open and other schools, preparation required of all school owners and school proprietors to comply with. We have consulted widely with all stakeholders, including the Association of Private School Owners of Nigeria, National Association of Proprietors of Private Schools, Provost of Colleges of Education, Rectors of Polytechnics, Vice Chancellors of Universities, State Governors, our Development Partners, Honorable Commissioners of Education in the States, and all relevant international organizations. And of course, our ears and eyes were open to the international media across the world to know what is happening in other lands, especially our neighbors. After these consultations, we developed detailed guidelines for the opening of all learning institutions.
Madam Adamu Adamu ya kuma yi gargadin cewa gwamnati za ta rufe duk makarantu da aka samu da laifin bijiri wa ka'idojin kare dalibai ga cutar coronavirus da gwamnati ta gindaya, musamman idan aka samu bullar cutar corona a makarantar.
Let me warn that any school owner who does not comply with these guidelines and an outbreak occurs in the school due to negligence, they risk closure of their schools.
Malami a kwalejin kimiyya da fasahar gwamnatin tarayya da ke jihar Kaduna, wato Kaduna Polytechnic, Muhammad Ali ya bayyana ra'ayinsa akan umarnin gwamnatin kasar na sake bude karantu.
Alhamdulillah, gaskiya labari ne mai dadi, amma kuma dole a dauki matakai domin gaskiya ya sun yi ma suna zaune a gidaje ba aikin komisi ya wuce ya wuce da ba kai ro gaskiya yana da kyau da aka dade ga wannan matsayin ko da yake Allah shike karewa amma dole ya kamata a ci duk Allah ki matake da kar kuma za a kai yara ko ga jama'a gaba da ga cikin halaka ko a musulunci in ga akwai ka'idodi da muke bi a kallon musulmi da kai dole sai wanke hannun shi so biyar a rana ma'ana alwala da sauransu amma kuma duka ba makarantun bane yan musulmi kawai akwai da ba musulmi ba dole kuma a ci danya da su dole a dauki matakai da kowa zai kare zamu kare juna amma kan batun falsafa babu to su iyaye kuma suna da matsaya saboda dole su gagadi yayan su koya musu me ya kamata su yi abu hakan ya taso
idan ba a manta ba a ranar 20 ga watan Maris ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada umarnin a rufe dukkanin makarantun kasar da suka hada da jami'o'i kwalejojin kimiyya da fasaha kwalejojin ilimi makarantun hadaka makarantun firamare da sakandare da dai sauransu domin dakile yaduwar annobar corona virus Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya
da Halima Abdulrauf Kungiyar makiyaya ta miyata Allah a yankin Kudu maso gabashin Najeriya ta yi tsokaci akan zanga-zangar da wasu mata suka yi a jihar Ebonyi a ranar Litinin din da ta gabata don nuna fushin su akan barnar da makiyaya ke yi wa gonakin su inda ta ce ba a yi wa Fulani makiyaya adalci ba wakilin muryar Amurka Alfonso Okorigwe na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton
Alhaji Gidado Siddiki shine shugaba na wannan kungiyar a yankin Kudu maso gabashin Najeriya.
Abin da nake cewa wato ainihin mutanen Kafiko mun sha magana su a cikin abakalake muna zama da wakilan su akan ko akwai barna da aka musu. To amma a gaskiya a jihar Ebonyi har a wani a taso ya ce zai zanga-zanga Fulani a gaskiya bai mana adalci ba. Saboda mu abin da ake muna ba abin da za mu faɗa duk da kokarin da kuka da ke da wannan zanga-zangar da suka yi gaskiya ba ita mana ba mana adalci ba
yanzu wace kira kake
sai kana da ke yanzu jama'a su yi amfani da matsayin da Allah ya ba su shugabannin da garuruwa da jihohi da zuwa da karaman hukumomi gaskiya su yi amfani da matsayin da Allah ya ba su su rinka ba wa mutanen su shawaran kirki don haka kuma kuma gal dole haka a matsayinmu na shugabannin Fulani muna magana da mutane muna ce mu ba abun da ya faru a yi haƙuri kuma wannan abun da yake faruwa mun tabbata shugabanni da yake faruwa su ma ba sa so daga shi yasa muke ba mutane haƙuri amma wani ya taso shi yana zanga-zanga kan mu gaskiya bai mana adalci ba.
To ko mene gwamnatin jihar ke yi domin daidaita wannan lamarin? Kenan abinda na nemi in tabbatar daga mai baiwa gwamnan jihar Ebonyi shawara na musamman akan harkokin Fulani Malam Haladu Ismail amma duk yunkurin samun sa ta wayar tarho ya faskara daruruwan mata daga ƙauyuka daban-daban na karamar hukumar Afibo North ne suka fansama kan tituna a ranar Litinin da ta wuce domin gudanar da zanga-zanga har suka nufi headquarter karamar hukumar inda suka yi furce-furce da kakkausar lafazi akan barnan da suka ce Fulani makiyaya na musu a gonakinsu. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman daga kasar Kamaru.
Masu ta hajjar kayar baya a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru sun daga tuta a birnin Buya a yayin da suke idarin cewar su masu samun yancin kansu ne ranar 1 ga watan Oktoba shekarar 1960 su ma sun ce a wannan lokaci ne suna tare da kasar tarayyar Najeriya sanda gwamnatin kasar Kamaru ta haramta irin wannan ɗabi'a da tsagerun suke yi a kowace ranar 1 ga wannan watan. Alhaji Jibrilu Ibrahim ya ɗaya daga cikin 'yan siyasa a wannan bangaren na yan aware.
Tun ba yau ba shekara da shekaru idan aka ce maka premier October ya iso gwamnatin kasar nan bata da kwanciyar hankali shi ta ga wannan ranar ya wuce yanzu haka ne sojoji an zuba kota ina amma kuma ya nan sun tsaya kai da face wani su fa sun riga sun dauki incin kai shi sai kaga suka yi wannan abe ai akwai har yanzu akwai wanda su fa sun ce su ba ɗan Kamaru bane shi sai duk abin da za a yi shede a yi ita kuma gwamnati ta tsaya ta gayyen da za ta yi ta kama wannan bakin zare ta shirya wannan abu ita take tana nuna shede da karfi da yaji za ta yi kaga abin da yake kawo abin da yasa har yanzu ake ciki abin yanzu kaga a majalisar ɗinkin duniya kaji minista ya je yana gaya ma duniya ƙarya cewa ga sun riga sun ni komai yanzu komai yana tafiya yanda ya kamata ana samun abin da kuma kullun kashe mutane ake a wannan waje kullun ba zaman lafiya a wannan waje amma kokarin nuna ma duniya cewa ana zaman lafiya kaga ni to ya za ya nasara abin da ake bukata to shi sa kaga akwai wanda yake magana yake cewa ɗan aware nan da yan Najeriya ɗan aware da yan Najeriya nan da yake yan Biafra ba za su taɓa haɗuwa ba harkansu daban-daban kowa wanda yanda tsarinsu abinda kowa yake tambaya a ƙasarsa daban-daban na ɗan Kamaru akwai hujjoji a kai sosai amma kaga na ɗan Biafra ba su da wani hujja a kai mai ƙarfi ka gani ba yanda za a yi a ce yan Biafra ana magana yan Biafra a cikin tsakiyar Najeriya yake ba ma a gefe yake bare a ce wai tun taba sabutu ba su taba samun incin kai su abin nan ba amma kaga yan Kamaru ko nan wannan yan Saudin Kamaru kuma su samu incin kai shine da ranar 1st October da ake maganan nan suka fara samun incin kansu ka gani kamun su zo yanzu su hade da suka hade da wannan Kamaru da Kamaru Faransa suka ce a zama daya a zaman a yi zaman adalci yanzu rashin adalci ne kaga ya kawo duk wannan problem ne to yanzu dai abin da mu muke fada mu yan adawa mu zuma musu ido da yan aware da yan gwamnati ga fili ga mai doki mu za mu karshe domin duk namu shawar da za mu kawo mun kawo gwamnati ta ke ji da shi sai mu yanzu namu ido ne ga fili ga mai doki
sannan kuma gwamnatin ta dauki duk wadansu matakai da ya dace na dakile halali da ake kaiwa a binnin banin da musamman ma na ganin cewa ranar daya ga wannan watan za a gudanar da matsaloli a wannan birnin amma malam Shamsu dan garin ne na Bamenda da ga abin da ya labarta mini
to tun kwanaki can dai wato ainihi shi gwamnati ya saka wata doka a wannan yashe namu na Ingilishi na marinin cewa za a share wato ainihi wannan gari na Baminda to wannan abin ya zo ne daidai da yanda aka hana masu aikin babu ko mu ce a caba zazzagawa wato ta wani manyan hanya ko kuma mu ce manyan sashin da gidajen gwamnati suke da inda kasuwanci yake gudana a gari kaman City Chemist Commercial Avenue haka zalika abin da ya dauka ya dauki daga sashin Ayaba Hotel kai dai wajeje dai wanda gwamnati take gudanar da al'amara nata to hakan ya zo ne akan irin habi-habin da wa'annan yan tawari suke yawancin kawowa na dauki daidai da yayin da yan sanda suke nan a waje ba su sani ba su kuma shi su zo su kawo musu wato hari akan abin hawa na babu to haka yasa aka tsaya to yanzu a maganar da muke maka an samu dai ana cin nasara ana cin galaba akan wa'annan yan tawari a yayin da kowane lokaci sai dai ka ji an kashe hudu ta gefen nan an kashe wa'annan ta gefen nan to abinda yake daure mutane kai shine ba a sani ba shin wa'annan farar hula ka ce mahari ko kuma dai a'a wa'annan in yaren in su ne aka samu aka kai muhari sannan a yau kuma haka zalika wanda shine daya ga watan Oktoba rana ce wanda rana ce da yanci wanda shi Ingilishin Kamaru wato Saudin Cameroon suka samu yancin kai na suka hadu da wato ainihi ita Kamaru kanta to abin bakin ciki shine yau wannan ranar gaba daya sojoji sun hana sukum an ce duk wanda aka gani a waje da sunan ya fito zai yi wannan farin ciki na independence to sunan shi fa gawa haka ya saka gari ya rufu mutane babu wanda ya samu ya fito domin ya gudanar da wannan aiki nashi na kanshi hakan kuma ya haifar da wato waswasi a cikin zuciyar mutane yanda idan ka shiga Google ka tafi cikin kalanda za ka gani kalanda na kanshi na nuna cewa yau ganin munane na wato samun incin kai na English Cameroon to a hakan ne aka samu aka zauna gari ya zama yana nan a rufe mutane sun kasa sugun
haka zalika da yake cikin masu fada aji a bangaren gwamnatin kasar Alhaji Garba Abubakar shi kuma yace ba a nan gida ke saka ba
Alhaji Garba Abubakar me zaka fada akan wannan matsala da mutanen wato masu tada kai baya suka yi na daga tutar kasa da suke kira Amazonia cewar sun daga tutar su yanzu an ba su yanci ranar 1 ga watan October hakan yayi daidai ko kuma bai daidai ba
wannan abin da suka yi bai daidai ba tun da yake kamaru kun majalisar dinkin duniya ta san kamaru daya ce kamaru ba ta nan biyu wannan abin da suka yi suwa so ne a sake abin ya sake rikicewa ne a shashin ingilishi kuma su yaki a yaki da shashin faransa to wannan abubuwa ne wanda dole gwamnati ta ci gaba da la'akari a ci gaba da tsaro kaga yadda aka yi tsammani ba haka suka fita wasu yan tsingeran suka zo boya suka rada wannan tuta to na kamaru kasa daya ce gwamnatin ta daya ce al'umman ta daya ne to shi dole za a zauna a ci gaba da takura musu sabila zuru da wannan mugun hanyar suke nema su sa kamaru a ciki
to amma Alhaji Abubakar aida ana da tauraro tawari guda biyu ne a kasar kamaru ya aka yi kuma aka cire guda ɗaya aka bar ɗaya
ka san abu in aka cinye gyara gyara ake yi a duka ake haɗewa a yi tsaye da abin da zai amfani da biyun da tauraro yake nunawa cewa kamaru ita biyu ne ka lura ai aka zo yanzu aka ce aka yi venme aka ce kamaru ɗaya ce amma tana amfani da ingilishi da faransa duk wani abin da ingilishi ne da faransa shi yasa kaga aka saka wato tuta ɗayan nan nunawa yake cewa kamaru ba a rabe take ba don da akan kamaru biyu take shi yasa kaga yanzu a tutan mu muka saka tauraro guda ɗaya kuma tauraro ba inda za take ba a tsakiyar drapo take kaga da kuma a can karshe take to shi mun dan su yi amfani da wannan abin cewa wayan suka wannan tunanin din masu hikima ne kuma sun san abin da suke sun san cewa kamaru kada gobe wayan su zo su yi reklamin wani abu akan
yau shekaru uku kenan da masu dauke da bindiga sun ji ana gudanar da karatu na dalibai da kuma harkokin kasuwanci noma da kiwo duk sun dakile a wannan yanki na masu amfani da turancin ingilishi bangaren da suke neman giro harcicin kasa mai suna Amazonia Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni
ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki
ka rufe bakinka da abin share fuska idan zakai tari
ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa
ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya
kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya in kunne yaji gangan jiki ya tsira
Madalla yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice
wasanni a takaice
Hukumomin tsale-tsale da motsa jiki na kasar jamhuriyar Kamaru sun fara ci gaba da lalibo hanyoyi domin fara gudanar da gasar La Liga a kasar kasancewar irin matsaloli na COVID-19 da suka bujirowa duniya gabaki daya wanda ne ya sa masu tafiyar da harkokin tamolan a kasar ta Kamaru suka ce suna ta shirye-shirye na faɗakar da masu taka leda a cikin gida na yadda za su yi su gudanar da wasanni da zarar an ba su dama wanda ne ya sa coach Musa Abu Lukman ya yi mini tsoka kan al'amuran kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar Kamaru
wato ana ci gaba da shirye-shirye na jiran dai wannan wasa na La Liga na kasar Kamaru. Muna ci gaba da training kuma a gaskiya abin ka'idodi kasan wannan za a tsara ma ɗan wasa. Kaga kuma a Turai mun ga cewa an tsara ma ɗan wasa za ku yi wasa ba za ku rungumi juna ba idan kun sa kwallo a raga ba za ku sanja JC ba in kun gama wasa ba za ku gaisuwa ba. To haka wa'annan ma namu nan za mu nuna musu su ga cewa ga yanda ashashin kasashen Turai yanda yake tafiya. Saboda ku kuma ba zai fi ƙarfinku ba za ku yi ƙoƙari ku ga yanda su ma suke yi. Kuma wasan gasan da za a haɗa nan Kamaru mu kan gaskiya muna nan mun shirya. Kamaru kan ta shirya duk abin da dai zai da ya shaura bai dai ya kama kara ya karya ba. In Allah yadda kuma muna wannan wasan Allah yadda za a yi shi a Kamaru kuma ba za mu ji kunya ba in Allah yadda. Ba za mu ji kunya ba insha Allah domin kun ga cewa filin daga duk an gyara. Muna da filin daga yanzu kuma muna ga cikin wayanda za mu buga kirji a Afirka inda ya gano dai filin wasan kwallo ne kam.
Daya daga cikin masu Murza Tamola a Kamaru ya ce bin ka'idodin da masu horar da su din suka zayyana musu dole ne su bi.
Mu a shirye muke gwamnati ta ba mu dama mu koma teren mu soma yin wasan mu domin za mu bi ka'idojin duka mu za mu bi ka'idojin ba za mu rungumi juna ba ba za mu canza kaya ba. Duk dai abinda zai hana cutar corona a shirye muke mu yi shi kuma za mu bi ka'idojin coach din mu. Muna nan dai yanzu muna kiran gwamnati ya ba mu dama mu koma abin nan kawai mu soma yin wasan mu kamar da.
Masu magana dai suna cewa ba giringirin ba dai taimai wai kare da buzunkura. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma ga zara fage ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Da kaɗan kawai ya fi wata guda a fara zaben shugaban Amurka sai gashi Donald Trump ya sanar da sanyin safiyar yau Juma'a ta shafinsa na Twitter cewa shi da matarsa Melania Trump sun kamu da cutar coronavirus kuma sun fara keɓe kansu. A martanin da ya mayar, mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ni da matata Karen muna miƙa saƙon addu'armu ga manyan abokanmu shugaban Amurka da uwar gidansa Melania Trump. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden yace gwajin da aka yi masa zuwa safiyar yau Juma'a ya nuna ba shi da cutar. Sannan ya nika sakon fatan alkhairi ga Trump da matarsa ta shafin Twitter. Yace ni da Jill muna mika sakon jimamanmu da addu'ar samun sauki cikin gaggawa ga shugaba Trump da uwar gidansa Melania Trump. Dukkanin manyan kasuwannin hannayen jari na Amurka guda uku sun yi ƙasa a yau Juma'a. Sannan kuma kasuwannin hannayen jarin Asiya da Turai su ma sun yi ƙasa bayan da shugaba Donald Trump ya sanar da cewa shi da uwar gidansa sun kamu da COVID-19. Wani alkali a Burtaniya zai gabatar da matsaya a ranar 4 ga watan Janairu kan ko za a miƙa wanda ya kirkiro shafin WikiLeaks Julian Assange ga Amurka don fuskantar tuhuma ciki har da leƙen asiri. Shugabannin kasashen Amurka da Faransa da Rasha a jiya Alhamis sun yi kiran da a gaggauta kawo ƙarshen faɗan da ake gwabzawa tsakanin dakarun Armenia da na Azerbaijan kan wani yanki na Nagorno-Karabakh. Mummunan faɗan ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Zara Aminu Fage da ta karanto labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya.